نعم، بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب الرخصة في المرور بين يدي المصلي. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عتبة بن المسعود عن عبد الله بن عباس أنه قال أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قرنهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي للناس بمنى فمررت بين يدي بعد السبت فنزلت فأرسلت الأتان ترقع ودخلت في السبت فلم ينكر ذلك علي أحد.
باب الرخصة في المرور بين يدي المصلي. وتوانن باب ينا مغنى دنغني درنغمي da kuma yin alhurma wanda shari'a ta musulunci ta yi dangane da hucewa ta gaban mai sallah saboda waɗansu dalilai. Malam Ubaidullah, Malam Ubaidullah ya ce haddathani Yahya, Malam Yahya ibn Yahya al-Laythi mahaifinmu ya zantar da ni, an Malikin shi kuma ya jiyo daga malaminsa al-Imamu Malik, an ibn Shihab shi kuma ya jiyo daga malaminsa Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah ibn Abdullah ibn Shihab az-Zuhri, an Ubaidillah ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud shi kuma ya jiyo daga wajen Ubaidillah dan Abdullah dan Utbah dan Mas'ud, wanda ibn Abdul Barr an-Namari yake cewa wato mu dai cikin abin da muka sani bayan sahabbai ba wani malamin da aka yi faqihi masani kamar Ubaidullah ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud. Ana Abdullah ibn Abbas wato shi kuma ya jiyo daga malaminsa Abdullah dan Abbas annahu qala, hakika Abdullah dan Abbas yace aqbaltu rakiban ala atani, wato wata rana na gabato halin kasancewa ta ina haye a saman jaka, wa ana yawma idhin qad nahaztu al-ihtilam, haqiqa ni a wannan rana wato na kusanci shekaru da balaga, wato na kusanci balaga, shekaru na suna daf da shekaru na balaga. Nahaztu ma'ana qarabtu al-ihtilam, na kusanci qarabtu sinnal bulugh, na kusanci shekaru na balaga. Wa rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama yusalli lin-nasi biminan, ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato yana yi wa mutane sallah a wannan guri da ake ce da shi Mina, a yana yi wa mutane sallah a Mina. Fa marartu bayna yadai ba'd as-safi, sai nazo hucewa na huce ta gaban shashe daga cikin sahu sahun da suke sallah a bayan ma'aiki alaihi salatu wassalam. Fa nazaltu, naje ni na sauka daga saman wannan jakatawa. Fa arsaltu al-atana tarta'u, wato sai na saka wannan jakatawa tana kiwo a share ɗaya ne kuma na zo ni, wa dakhaltu fi safi, na shiga cikin sahu. Ma'ana tarta'u ta'kulu ma tasha'u, tana cin abin da take so. Waɗansu daga cikin malamai suka ce ma'ana tarta'u tasra'u fil mashi, tana gaugawa a cikin tafiya dan ta tafi ta samu wani garke ta ci abinci. Amma fa lam yunkir zalika alayya ahadun, wato wani daga cikin sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalam waɗanda suke sallah a wannan lokaci ba wani wanda ya musan abin da nayi. Bayan an gama sallah ba wani wanda ya ce kai Abdullahi me yasa ka zo ka huce ta gabanmu, kana ganin annabi ya hana a huce ta gaban mai sallah. To anan wato kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya faɗa, wato suturar limami wato ita ce suturar imamu, an gane ko? Suturatul imami suturatu man khalafahu, idan dai an kafa sutura a gaban limami, to idan mutum ya zo shi zai huce, to yana da damar in ya ga ya shigo da kafa ta kudu kuma sahu daga bangaren kudu ya cika amma daga bangaren arewa akwai guri kada yana dawure kutse ya huce ta gaban sahu da dai can gurin da yake tunanin cewa akwai gurin ya shiga na'am
wa haddathani ammar ibn annahu balaghahu anna sa'ad ibn abi waqasin kana yamurru bayna yadayhi ba'd as-sufufi was-salatu qa'imatun
wa haddathani ammar ibn ya zantar da ni ya jiyo daga al-imam malik annahu balaghahu haqiqa labari ya iso ga al-imam malik anna sa'ad ibn abi waqas haqiqa sa'adu dan abi waqas allah ta'ala ya kare yadda da shi daya daga cikin mutum goma wanda aka ba su certificate na aljanna kana yamurru bayna yadayhi ba'd as-sufuf wato ya kasance yana hucewa ta gaban shashe daga cikin sahu sahu was-salatu qa'imatun arhali sallah hal anta da iqama an shiga cikin sallah wanda wannan yake duni akan halaccin yin haka nan din na'am
wala malikun wa ana ara zalika wasi'an idza qimat as-salatu wa ba'da an uhrima al-imam
an yuhrima al-imam
wa lam yajid al-mar'u madkhalan ila al-masjid illa bayna as-sufufi
wala malikun al-imam malik yace wa ana ara zalika wasi'an yace ni ina ganin yin hakan din ya halitta idza uqimatis salatu idan aka tada iqamar sallah wa ba'da an yuhrima al-imamu bayan al-imam yayi kabbar al-harama amma kuma walam yajid al-mar'u madkhalan ila al-masjid illa bayna as-sufuf mutumin da yazo shi zai yi sallah bai samu wata mashiga ba bai samu kafar shiga ba face dole ne sai ya huje ta gaban sahu sahu yace to ina ganin wannan larura ce ta sa haka ba laifi zai shiga ya tafi ba komai na'am
wa haddathani an malik annahu balaghahu anna ali ibn abi talib qala la yaqta'u as-salata shay'un mimma yamurru bayna yadayhi al-musalli
ya zantar da ni ya jiyo daga al-imam malik annahu balaghahu haqiqa labari ya iso gare shi anna ali ibn abi talib qala haqiqa ali da abi talib allah ta'ala ya kare yadda da shi yace la yaqda'u as-salata shay'un mimma yamurru bayna yadayhi al-musalli wato ba wani abun da yake bata sallah daga dukkan abubuwan da suke hucewa ta gaban mai sallah wato wannan atsarna ali ibn abi talib yana so ya tabbatar mana cewa ashe dan mutun ya huce ta gaban mai sallah baya lalata mai sallah wato koda mace ce ce ta huce ta gaban mai sallah ba ta lalata mai sallah hadithu Abu Dharr wanda yake cikin sahihu Muslim manzo Allah yace yaqda'u salatar rajulil muslimi idza lam yakun bayna yadayhi mithlu mu'khiratir rahli al-mar'a wal himaru wal kalbu al-aswad wato yana lalata sallar mutum idan wani abu ya huce ta gaban shi idan ɗaya daga cikin waɗannan guda uku suka huce ta gaban shi matukar wato babu wato sutura shine idza lam yakun bayna yadayhi mithlu mu'khiratir rahl wato idan ba a samu ba kwatamkacin sirdin raƙumi wanda ya ajje a gaban shi a matsayi na sutura yace mace tana lalata sallar mutum hakanan jaki yana lalata sallah hakanan bakin kare yana bata sallah to Ali ibn Abi Talib yace waɗannan dukkanin su ba sa bata sallah an gare ko Imam Ahmad ibn Hanbal an tambaye shi dangane da wancan hadith na Abu Dharr dalibin sa yace qultu ma balul kalbil aswad min al kalbil ahmar wal asfar fa qala ibn akhi sa'altu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam amma sa'altani fa qala al kalbul aswad shaytanun an gare ko wato Imam Ahmad an tambaye shi yace to fi qalbi shay'un min al mar'ati wal himar yace lalle kam ni ina shakka game da abin da ya shafi idan mace ta huce ta gaban mai sallah za a ce wato sallar shi ta baci ina shakka akan idan jakki ya huce ta gaban mai sallah a ce sallar shi ta baci yace amma kan bakin kari in ya huce yace ban ga dalilin da zai hana a ce sallar shi ba ta baci ba yace dalilin da ya sa mace so da dama na Aisha tana kwance a gaban annabi yana sallah amma kuma sallar shi ba ta bace ba gashi nan idan ya yi sujada sai nan da ya kawo huwa na wai za ka ba basatu huma wal buyuti wa idhil laysa fiha masabih ina ga wannan cikin budatul ahkam ba mun karanta shi mun karanta su kuma na akwai hadisi kuma na dazu na Abdullahi dan Abbas wanda yace aqbaltu rakiban ala atani, nazo ni halin kasancewa ta ina haya a saman jaka. Yace fa mararutu bayne dai ba da safi, yace na huce ta shashe daga cikin sahu sahu din, da nazo ni na shiga cikin sahu na kutsa, na shiga ta nan na huta ta ta abu ko falam yunkir alayya zalika ahad, ba wanda ya musun haka yayi mun musun haka. To da haka suka ce baya bata sallah, yadda ya rage ladar sallah. Amma inda yana bata sallah da ayi sun ce kai Abdullahi ka bata mu sallah, muna sallah a baya annabi ka zo ka mana kaza. An gane ko ba a samu ba an yi haka nan. To shine dalilin su. Na'am.
Wahadathani Malik an ibn Shihab an Sa'id ibn Abdullah أن عبد الله بن عمر كان يقول لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلين.
وحدثني عن مالك يا ذن تردني يا جودك الإمام مالك عن ابن شهاب شيكما يا جودك ابن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله شيكما يا جودك سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر كان يقول حقيقة عبد الله بن عمر يا كسن شينا شوا لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي. Wato ba wani abun da yake bata sallah daga dukkan abubuwan da suke hucewa ta gaban mai sallah. Wato shi ma yana da wannan fatawar. Na'am.
Babu sitratul musalli fi safar.
Na'am.
Hadathani Yahya an Malik annahu balaghahu anna Abdullah ibn Umar kana yastatiru bi rahilatihi idha salla.
Babu sitratul musalli fi safar. Wato wannan babe yana magana dangane da sutura ta mutumin da zai yi sallah a cikin halin bulaguro. Wato shin idan mutum zai yi idan zai yi sallah a cikin halin bulaguro sai ya kafa sutura ko ba sai ya kafa ba, to wannan babu abin da zai tattauna akan shi. Saboda zai iya yiwuwa yana cikin sallar a dokar daji wani ya zo hucewa, to shi ma zai kafa sutura. Hadathani Yahya an Malik annahu balaghahu al-Imam Yahya ya zantar da ni ya jiyo daga al-Imam Malik, haƙiƙa labari ya iso ga al-Imam Malik, anna Abdullah ibn Umar kana yastatiru bi rahilatihi idha salla. Haƙiƙa Abdullah dan Umar Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi ya kasance yana suturtuwa, yana kafa sutura da abun hawansa taguwar shi idan dai zai yi sallah a cikin bulaguro. Idan a cikin bulaguro zai yi sallah, to sai yana zaune sai ya tashi, wato sai ya tashi sai ya zo shi bayan taguwar shi, bayan taguwar shi ya zo gefen ta daya ya shimfida da kallon alƙibla yana sallah, ita tsakankanin shi da alƙibla ya sa ta mudan ita ce suturar shi. Na'am.
Hadathani an Malik an Hisham bin Urwa anna abahu kana yusalli fi sahara'i ila ghairi sutratin.
Ya zantar da ni ya jiyo daga al-Imam Malik an Hisham ibn Urwa shi kuma ya jiyo daga Hisham dan Urwa dan Zubair, anna abahu kana yusalli fi sahara'i ila ghairi sutratin. Wato haƙiƙa mahaifin shi Urwa ibn Zubair ya kasance yana yin sallah a cikin jeje ba tare da ya kafa sutura ba. Wato idan yana cikin dokar daji inda baya tunanin wani zai zo ya huce ta gaban shi, saboda ba kan hanya bane ya sauka da kan hanyar, to yana sallah ba tare da ya kafa wata sutura a gaban shi ba, saboda hakan din ya halitta. Na'am. Alhamdulillah. Al-ilmu indahu subhanahu wa ta'ala.